Salamu alaikum Usman, ya ake jiki Usman ne ce wallahi in Allah na son ya hukunta ka sai ya hada ka da ramamman mace wallahi in kai yadda kai yi soyayya ko ka auri ramamman mace wallahi Usman ka kira ruwa ka shiga uku dan wallahi ci sheta za ka yi ba ta ci suwa wallahi kana sawa wallahi azza aka yi naman ta kuka miya da shi wallahi Usman wallahi in trela 100 za ta ci ta abinci wallahi Usman ba ta karawa sai aza wallahi gidan kumiya akai da yan mutane ashe wallahi Usman ka kira makan karuwa tunda ina yaron nan shansu da ni bashi shawara ba gaba gare ka bani bashi shawara ne ce kai ya aure busan san mace kai ya aure ta hitina ta ya ki a ce wallahi ita ya kaso to wallahi yanzu ana nan rikici ya tashi wallahi ya kare jari nai wallahi gaba dai shagon nan na biscuit duk ta canye shi kuma wallahi har yanzu bayan ta canye shagon ha Usman ɗan gidansu kai mai complaining wallahi bai ci da ɗiyarsu wallahi na kananan yanzu haka yana kwance wallahi gadon asibiti bai da lahiya shi kokarin da ya kai a raba auren nan nace to wallahi bare in ba Usman shawara saboda wawa haka iri ne wallahi duk kai yadda ka doko ramamman mace wallahi ka shiga uku dan wallahi duk sai ta kare ma jari ɗan uwanta su aza wallahi baka shi jeta.